More music at houseofsongs.com.
Taba wacce take yi gare ni fanni so ke ce ba ko kanshi alambari na soyayya
kauna ta ba wanne kai ka gare ni fanni so kai ne farko kanshi alambari na soyayya
Barko, Arshe, Labarin Soyayya.